sana Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 5 ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shin kwatar rundunar sojan Najeriya ta yi karin haske game da wani farmaki da jirgin saman soja mara matuki ya kai a jihar Kaduna wanda ya yi sanadin mutuwar gwamnan farar hula. Kungiyar tantaba ta Arewa da ake kira Arewa Consultative Forum ta yi kira a gudanar da bincike na gaskiya.
Mu abinda muka ji an kashe fiye da mutane 100 kuma kusan kashi 8 a cikin 10 na jama'a da suke wajen yara ne kanana mata da maza. Wannan ba yadda zaka kalli mutanen nan a taron nan kace musu yan ta'adda ne.
Kakakin kungiyar Professor Muhammad Tukur Baba kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ministan cikin gida na Jamhuriyar Niger yayi bayani akan muhimmancin ayyukan sa kai a cigaban ƙasa albarkacin ranar bikin aikin sa kai da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Muna kuma tafa da rahoto na musamman dangane da korafin al'ummomin da ke zama a kusa da madatsar ruwan Zangere da ke jihar Niger akan halin da suke ciki tun bayan da aka fara aikin madatsar ruwan. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Isra'ila ta ce sojojinta sun danna cikin tsakiyar birnin Khan Yunis a yau din nan Talata bayan wani kazamun fada da mayakan Hamas a daidai kuma lokacin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke bayyana damuwa cewa farar hula ba su da wurin fakewa daga wannan yakin. Wannan ce rana ta fafatawa mafi tsanani tun bayan fara wannan aikin soji daga ta ƙasa ta fuskar 'yan ta'adda da aka kashe da yawan musayar wuta da kuma barin wuta daga ƙasa da kuma ta sama a cewar kwamandan sojin Isra'ila na shiyar rundunar kudu Manjo Janar Yaron Finkelman a wani bayani. Ana kuma haka sai shugabar hukumar agaji ta Amurka Samantha Power ta kai ziyara yau dinnan Talata zuwa El Arish wanda wani wuri ne da ke kusa da Khan Yunis din inda ake tsara harkokin agaji na ƙasa da ƙasa. Dole a ɗaukarin matakai don kare farar hula a kuma hanzarta jigilar kayan tallafi da ake bukata don ceto rayuka a Gaza a cewar Power ta kafar X. Jami'an gwamnatin Pakistan sun faɗi yau Talata cewa Amurka ba ta adawa da shirin gwamnatin Pakistan na ta sakiyar 'yan asalin Afghanistan waɗanda ke zama a ƙasar ta Pakistan ba tare da izini ba, illa kawai ta buƙaci a ɗan sassauta a wannan lokaci na sanyi. Fatattakar baƙin haure da ake yi ciki har da 'yan Afghanistan kusan miliyan 2 na cikin abin da aka tattauna a wata ganawa da wata tawagar Amurka da ke ziyara ƙarƙashin jagorancin Julieta Valls Noyes, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ofishin harkokin ƙididdiga 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a. Wani jami'in gwamnatin Pakistan wanda ke da masaniya kan tattaunawar da aka yi ya ce tawagar ta Amurka ta nemi a hana korar wasu mutane wajen 25,000 waɗanda ta kira masu fuskantar barazana waɗanda suka guje ma ƙungiyar Taliban bayan kwace iko da ta yi a watan Agustan shekara ta 2021 kuma ana ma iya sauya musu matsugunai zuwa Amurka. Shugaban Amurka ko shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin a yi bincike kan musababin wato harin jirgin sama mara matukin nan wanda aka kai a ƙarshen mako har ya yi sanadin mutuwar mutane 85. Wannan mummunan harin ya auku ne a ƙauyen Tudunburi da ke jihar Kaduna ta arewacin ƙasar ranar Lahadi yayin bikin Maulidi. Haka zalika gwamnan mutane da ke ƙauyen sun ji raunuka. Ofishin fadar shugaba Tinubu ya fitar da wani bayani inda yake bayyana alhininsa kan al'amarin wanda ya kira abin takeici bai tayar da hankali da kuma kona zuciya matuƙa. Hukumar harkokin bincike ta duniya koko hukumar harkokin abinci ta duniya yau Talata ta ce ta dakatar da raba kayan abinci kamar yadda ta saba a yawancin Yemen saboda ƙarancin kuɗi da kuma sabanin ra'ayi tsakaninta da hukumomin yankin kan yadda ya kamata a bada fifiko ga marasa wato mafiya talauci yankin Sana'a da yankin Arewa na ƙarƙashin ƙungiyar Houthi ne mai samun goyen bayan Iran wadda ta shiga yaƙi tun a shekara ta 2014 da gwamnatin ƙasar mai samun goyen bayan Saudiya wadda ita kuma ke da mazauni a birnin Aden mai tashar jirgin ruwa wanda ke kudancin ƙasar. Yaƙin ya ɗan lafa tun cikin shekaru biyu da suka gabata ta yadda aka ɗan samu sauƙin abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira matsalar jinƙai mafi muni a duniya. To amma har yanzu miliyoyin mutane na dogara ne kai tsaye kan tallafin da suke samu. To karfa a sha'afa kana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ƙarshe wasu yara shida 'yan Ukraine da Rasha ta ɗauke su a lokacin da ta ƙaddamar da mamayar Ukraine za a sada su da iyayensu biyo bayan shiga tsakani da ƙasar Qatar ta yi a cewar wani jami'in wannan ƙasa ta yankin Gulf.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Tun bayan harin jirgin saman soja mara matuki da yayi sanadin halaka farar hula da dama a karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna a shekarun jiya Lahadi, ƙungiyoyi masana da 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani. Shi ma shugaban Najeriya kamar yadda kuka ji a labaran duniya ya bayyana takaicin jin wannan labari, yayin da a gefe guda rundunar sojan ƙasar ta ce jirgin ya kai hari ne bisa kuskure bayan da ya samu wasu bayanai game da ayyukan 'yan bindiga a sassan yankin. Ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ta buƙaci hukumomi su zurfafa bincike akan aukuwar lamarin. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gudanar da bincike dangane da musababin farmakin da jirgin soji mara matuƙi ya kai a jihar Kaduna inda ya halaka gomman mutane. Tuni dai shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana baƙin cikinsa akan wannan farmaki da ya haddasa kisan faran hula abin da ya kira babban abin baƙin ciki. Babban abin takeici kasancewar 'yan Najeriya da bisan hawa balle soka suna ci gaba da rasa rayukansu a zamanin mulkin sa. Edukatar rundunar tsaron Najeriya ta ce jirgin soji maras matuki da ya kai hari akan wasu fararen hula a jihar Kaduna ya kai harin ne bisa rahotannin sirri da aka samu akan kai komo irin na 'yan ta'adda a wannan yanki. Daraktan da ke kula da sashen tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ya faɗa a wata sanarwar manema labarai cewar bisa shawagin tattara bayanai, jirgin ya lura da kai koman 'yan bindiga daɗi a yankin Ligarma, wurin da dama can an san matattara ne na 'yan bindiga daɗi. Kazalika jirgin maras matuki ya kuma lura da yadda wasu mutane ke gudanar da harkokinsu tamkar dai irin 'yan bindiga daɗi. Sannan sai aka ga wasu 'yan bindigar da suka tattaru a wuri guda suna ƙara matsowa da hakan kuma ka iya zama barazanar tsaro. Wannan ya sa aka ɗau mataki nan take domin kar abin ya shafi fararen hula. To sai dai kuma ƙungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya wato Arewa Consultative Forum ta ce lalle fa a gudanar da bincike na keke da keke. Farfesa Muhammad Tukur Baba da ke zama kakakin wannan kungiya ya mun ƙarin bayani.
Mu mun ce wannan abin ya faru ne laifin su sojoji ne. Taro ne na yara ƙanana. In har su sojojin Najeriya ba za su iya ɗauka ba ta tara bayanai da zai nuna musu haka ba, abinda kuma ake yi gaskiya ba su da tsari. Mu abinda muka muka gani da muka ji an kashe fiye da mutane 100 kuma kusan kashi 8 a cikin 10 na jama'a da suke wajen yara ne kanana mata da maza wannan ba yadda zaka kalli mutanen nan a taron nan kace musu yan ta'adda ne
wannan dai ba shine karo na farko da jiragen yakin Najeriya ke kai farmaki akan faran hula ba ko a shekara ta 2017 sai da wani jirgin yakin sojojin saman Najeriya ya kai farmaki bisa kuskure akan wasu fararen hula a garin Ran dake karamar kumar Kalabalge a jihar Borno inda sama da mutum 112 suka rasa rayukansu Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Hassan Maina Kaina A yau Talata 5 ga watan Disamba Jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran kasashen duniya don bikin ranar masu ayyukan sa-kai. Ministan cikin gida na gwamnatin mulkin sojan kasar General Brigadier Muhammad Tumba ya bayyana cewa tun da dadewa Niger ke ayyukan sa-kai, lamarin da ya taimaka sosai wajen bunkasar kasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana karin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekara 1985 ne Majalisar Dinkin Duniya ta kirkiro da ranar tunawa da masu aikin sa-kai wanda ke kasancewa a kowane 5 ga watan Disamba na kowace shekara inda lamarin na bana iske jamhuriyar Niger a karkashin mulkin soja da suma ba su yi kasa a guyuwa ba domin yi wa 'yan kasar tambihi game da ranar ta yau inda ministan cikin gida General Brigadier Muhammad Tumba yayi bayani irin kokarin da ayyukan sa-kai ke badawa wajen ci gaban kasa da ma tunatar da duniya a kafofin yaɗa labarai na gwamnatin kasar cewa tun gadin-gadin mutane na ayyukan sawar kai a wannan kasar ta jamhuriyar Niger inda ministan ke cewa anan jamhuriyar Niger ɗin sa kai na taka rawar gani wajen kyautata rayuwar al'umma kuma suna bada gudunmuwa a fannoni da dama kamar kiwon lafiya ya gandun daji fannin karatu kare haƙƙin ɗan adam noma kariyar mutuncin ƙasa ayyukan raya ananan hukumomi a gazon al'umma da ma sauransu ministan Tumba Muhammad na cikin gida na jamhuriyar Niger ya ci gaba da cewa abin fa a nan Niger yana cikin tsatsamu da ma al'adunmu wajen yin ayyukan ci gaban karkara tun gadin-gadin kamar ayyukan samariya da ayyukan gayya Red Cross ko kuma Croix Rouge Niger na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke kumshe da 'yan sa-kai bila adadin abinda ya sa Malam Aliyu Umaru shugaban Red Cross ko Croix Rouge na birnin Kwanni fayyace mana ko menene ake nufi da aikin sa-kai.
Ita volontariya kama aikin sa-kai ne. Aiki ne wanda za ka shiga ba don ana baka ko dala. Aiki ne wanda ka shiga lokacin da ka samu ɗan lokaci ɗan kaɗan ko da cikin wani aiki na da haka to ɗan lokacin nan kaɗan wanda baka aiki shine zaka zakkuwa ka kula da volunteer kula da sakai shine munan Croix Rouge aikin mu kenan
shi ko Musa Umaru shugaban committee ayyukan sawar kai na birnin Kwanni bayanin ayyukan sawar kai yayi da suke yi don ci gaban kasa
mu committee mu dai kamar da kuka sani committee ne wanda na sakai kai da kai muna ayyuka ne saboda taimakon kasan mu gaba ɗaya da ƴan uwan mu kamar dai tani da mu sun san irin ayyukan da muke yi na sakai muna celebrity muna zuwa likita mu yi ziyara mu gani wani adda rawani sosai mu diba mu gani ya kamata a zo a yi mai a cikin kungiyar ta mu dai gaba ɗaya muna wayar da kai shine sensibilization kenan ga matasa su san irin abin da ya kamata muna kuma taimakawa ga mata waɗanda ba su da ayyukan yi muna kokarin mu ga wani wuri ya kamata mu samu musu su kama wasu ayyuka irin haka domin mun san wanda an koro da local ko kuma wanda suna gida wasu aikin committee muka kai musu su koya musu alphabetization din nan sannan kuma center din nata kuma waɗanda ga su ta koya musu aikin hannu kaga duk dai ayyuka ne wanda sa kai ne
ayyukan sawar kai abu ne wanda ya kamata karfafa a cikin al'umma ta la'akari da cewa yana ɗaya daga cikin ababen da suka haɓaka kasar China a duniya inda a yau take gogayya da kasar Amurka wajen zama ta ɗaya a fannin tattalin arziki ta duniya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako Al'ummomin da ke zama a kusa da madatsar ruwan Zungeru a jihar Neja sun buƙaci kulawar gaggawa akan halin da suke ciki tun bayan fara aikin madatsar ruwan da nufin inganta wutar lantarki a Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da wannan rahoton na musamman.
A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a yankin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina madatsar ruwa na Zungeru a jihar Niger sun ce suna cikin wani yanayi na zaman kuncin rayuwa a sakamakon kasa cika musu alƙawuran da gwamnati ta yi na sake tsugunar da su tun a ranar 17 ga watan Mayu shekara ta 2013 ne dai tsohuwar gwamnatin Mr. Goodluck Ebele Jonathan ta kaddamar da fara aikin samar da wannan madatsar ruwa ta Zungeru wanda zai samar da tashar lantarki mai karfin megawatt 700 da nufin ƙara inganta lantarki a Najeriya. To sai dai har ya zuwa wannan lokaci al'ummomin da ke zaune a wannan yanki sun ce sun shiga cikin wani yanayi na tangaririya. Ko da yake dai al'ummomin yankin sun ce suna da tabbacin cewa rijiya ce ta bada ruwa amma kuma guga take neman hanawa domin kuwa ce suna da yakinin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi duk abin da ya kamata na sallamar su to amma kuma matsalar daga wajen gwamnatin jihar Niger ne. Daya daga cikin shugabannin al'ummomin da ke wannan yanki mai suna Zubairu Jiko ya ce a yanzu haka ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta turo kimanin naira miliyan 1,000 domin ci gaba da rabawa waɗanda lamarin ya shafa amma kuma yanzu kimanin watanni 3 kenan shiru kake ji kamar yadda ya karin bayani.
Mun zo ne muna kiran ga mai girma gwamna ya taimaka mana ya ba mu payment committee dama na Zungeru dam sai biya mutanen mu because kusan zance rijiya ta kawo ruwa guga ya hana sama da wata biyu da suka wuce an saka kudi a account na payment na committee har yanzu wanda ruwa ya kwashe mutanen mu tun shekaru 3 da suka wuce suna nan ba resettlement area ba inda za su kuma ba su da inda za su yi bugu da kari ga issue na fuel subsidy ya zo ya add more body maso shine muka zo mu kira mai girma gwamna ya dubi mutanen mu da ida rahama ya taimaka musu ya ba ma committee dama su zo a gaggauce su zo su biya mutanen mu sama da wata biyu federal government ta yi release kudin nan har yau suna nan aje ba a raba ma mutanen mu ba.
To ko bayan ga rasa matsugunai da wuraren noma dai a yanzu haka karatun ƴaƴan mutanen da ke wannan yanki ya shiga yanayi na rashin tabbas da ma sauran wasu abubuwa na more rayuwa kamar yadda waɗannan ƴan asalin yankin ke ƙarin bayani.
Sunana Mu'azu Usman daga Wulungo a ƙarƙashin Manta Ward a Shororo Lakarwa ne. Gaskiya muna cikin wani hali sakamakon wannan madatsar ruwa da aka yi na Zungerun gaskiya mutane mu suna cikin matsala fiye da sanin ɗan adam ko kuma fiye da sanin gwamnatin ƙasa don mu muke cikin jama'a mu muka san halin da ake ciki. Wato sakamakon wannan madatsar ruwa yau mutane mu sun tashi suna cikin gari a watsi abincin da za su ci ma wallahi ya kasance musu muhallalu halu da sauransu sakamakon wannan madatsar ruwan. An biya mu na farko wato ko ince an zo an ba mu matsareci kadan daga cikin wayannan kudin da za a biya mu cikin diyan mu da za a ba mu na tashi sai ya kasance ana cikin wannan abun sai ga barayin gabaki daya wa abinda muka tara a gida aka zo aka kwashe mana so ainihin ma inda zamu koma a yanzu haka wallahi jama'a mu ba su in kika je wallahi in fat kika je baki bakin kafin kogi inda ruwa ya shafe zaki tosa mutanen mu sai ki musu kuka sakamakon yanda suke fama da wahala da abincin da za su ci. Mu ƴan Najeriya ne, me muka yi ma Najeriya? An zo an ce mu ba da wajen nan a matsayin mu na ƴan Najeriya. Mun ga mu Najeriya za ta amfana da wannan abu madatsar nan. Mun ba da shi da Najeriya. To me zai sa diyan mu ba a biya mu ba? Din Allah a duba in mu ƴan uwan su ne su duba da manyan mu da shi mai girma gwamna. Din Allah ya duba wannan muhallin da muke ciki. Din Allah.
Sunana Idris Ahmed Tarjara na Shabaze. Na fito ne daga yankin wata ƙauyen da ake cewa Labi a nan ƙarƙashin Manta. Akan dalilin wannan gina wannan dam din nan da aka yi a yankin mu, bukatun mu da muke son wajen gwamnati ta yi muna ya shafe makarantun mu, wuraren da aka tada mu aka ce za a maida mu wajen sabobin gurare. Muna son wayannan makarantun gwamnati ta maida su a guraren da za a komar da mu sabobi. Muna bukatan yankin kasa wannan wurin a ce wannan wurin ita ce namu. Gaskiya muna bukatan wannan saboda mu san yadda za mu yi control din mutanen mu saboda mutanen mu sun riga sun shiga wasu halaye kuma muna muna bukata hanyoyi da asibitoci gaskiya gonakan mu mun rasa su kwata-kwata babu su mutanen mu ba san ma ina za su zauna idan suka zauna ina ne za su je su yi noma babu kuma dama tun can shine aikin mu noma anan muke samu mu biya school fees mu yi fidin yaran mu tafatar da su dai da sauransu
bayanai dai sun tabbatar da cewa a baya akwai yarjejeniya na samar da ababen more rayuwa kamar su asibitoci da makarantu da hasken lantarki a sabbin matsugunan da aka samar masu to sai dai kawa yanzu babu labarin wannan bayani kamar yadda shugaban nasu Malam Zubairu Jiko yayi karin haske
duk da muna da sanin cewa federal government ba tana bada kudin gaba daya bane kudin yana zuwa ne akai akai kuma mutanen mu na cikin wani hali wasu suna mutuwa da can wasu sun zo to har yanzu dai wannan da yazo daga baya har yanzu tun wata biyu da suka wuce har yanzu ba yi disbursement nasu ba ba su kai hannun da ya kamata su je ba
ko da yake dai kokarin jin ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya akan wannan al'amari ya faskara to amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani da halin da waɗannan bayin Allah ke ciki sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya bada tabbacin cewa sun karbi kudaden waɗannan mutane daga gwamnatin tarayyar Najeriya amma kuma akwai dalilin da yasa ba a dauki matakin raba musu ba
gaskiya ne cewa kudin sun shigo na biyan su compensation amma yadda ka sani ko ci sabo gwamnati tana da reporting ne da ake basuwa akwai committee da dama gwamnatin da ta shuɗe ta nada akan wannan biyan to committee din ta ba da report akwai wasu abubuwa da ya kamata a tantance a tabbatar da su cewa a haka din suke don akwai kwarafe da yawa da suka biyo bayan shuɗewa wannan gwamnati to ana cikin wannan din ne shi mai gida gwamna ya ce a je a zauna da su wakilan su mutanen munya particularly akwai shi barista Ishaku nasu da ke wakiltar su yanzu magana ga da nake maka akwai meeting da za a yi da su gobe Talata in Allah ya kai mu bayan wannan meeting din ne za a kai wa shi mai girma gwamna report din kan ya tattaza tambayan wannan report din zai iya ba da dama a ci gaba da wannan biyan
na'am to kamar yanzu nawa ne kuka ansa daga gwamnatin tarayya din domin akwai bayanai da ke nuna cewa abubuwan da ya kamata a ba mutanen nan bai kaiwa hannunsu ban sani ba ko kuna da wannan labarin
eh to yanzu bagaga ne nake maka yadda nace maka account aka bude wannan committee da ta shuɗe tana da account ɗinta ba account bane na gwamnati so ba zan san ko nawa ne aka biya cikin wannan account ba sai bayan mun zauna gobe ne za a samu cikakken bayani
amma kuna da labarin matsalolin da su mutanen yankin nan suke ciki
eh akwai muna da labari mun san cewa sun shiga wani hali tun da aka tsaya da su a wuraren da suke da muna da kokarin mu ga cewa dai an samu kudaden ga biya su
to yanzu bayan shi wannan miti na ran Talata din nan za a samu wani karin haske ne akan abubuwan da ke gudana
insha Allah za a samu insha Allah
a yanzu dai sama da garuruwa 90 ne al'ummomin su ke cikin wani yanayi na zaman zulumi a wannan yanki al'amarin da ke matukar bukatar kulawar gaggawa Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a kanta Mustafa Nasiru Batsari to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Jude Bellingham tauraron kwallon kafa na Real Madrid Texas Spain kuma dan kasar Jamus dan wasan ajiye ne ya lashe kamben dan wasa matashi wanda tauraron sai fi kyallawa a wannan shekara 2023 a karkashin lemar ta Tuto Sport ne aka guda nar da wannan bikin na mika masa wannan tukuci dama a cikin watan October wannan shekara dan wasar ya lashe kamben kofa na dan wasa mafi kwazo matashi duniya a lokacin bada kamben France football na Ballon d'Or na wannan shekara. Dan wasar dan kasar Jamus ya gadi takwaransa na Barcelona gavi da ke rike da wannan kamben har zuwa ranar jiya Litinin. Dan wasan na Real de Madrid yayi wa sa'anninsa shashau da sunka hada da wanda ya zo na biyu Jamal Musiala da ke buga ma Bayern Munich ta kasar Jamus, sai na uku Lamine Yamal da ke buga ma FC Barcelona ta kasar Spain, yannan Xavi Simons da ya buga ma PSV Eindhoven, yanzu kuma yake buga ma club din Leipzig na kasar Jamus, sai na biyar Warren Zaïre-Emery da ke buga ma club din Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa. A ci gaba da wasan kwallon kafa na kakar bana na Ingila cewa da Premier League, a yau ne Luton ke karbar bakuncin Arsenal. Arsenal dai ita ce kan gaba a wasannin na Premier League ko na Britania da maki 33 na wannan shekara. Gaban Liverpool mai maki 31 sai ta uku Manchester City da maki 30, yayin da Luton da ke dabsawa da Arsenal yanzu haka ke matsayin ta 17 da maki 9 kawai a teburin Premier League na kasar Britania. Idan har Arsenal ta yi nasara a yau din nan za ta kara yi wa Liverpool shashau da tazar maki 5 a teburin Premier League. Idan muka dawo a jamhuriyar Niger kuwa wasannin Super League Professional na kwallon kafa na wannan shekara ta 2023 ta bada sakamako a mako na uku kamar haka. Zumunta Athletic Club ta birnin mai ta sha kashi 2-3 a hannun GS Tawa. Sesal Sporting Club da Olympic Football Club na birnin mai sun yi kunnen doki 1-1. AS Fan ta sojoji ta babban birnin mai ta yi kwa Liberty Football Club ta birnin mai 2-0 a yamai. AS Duan ta Custom ta babban birnin mai tawa AS Police Estama ta babban birnin mai 3-2. Espoir Football Club ta Zandar ta sha kashi a Zandar 1 da banza hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale. AS Nijelek ta wutar lantarki ta yi 1-1 kunnen doki kenan da Irana Football Club ta Arleti Jihar Agadez a babban birnin mai. Tagur Provincial ta Dosu a Dosu tawa a Kokana ta Arleti Jihar Agadez 1-0, yayin da aka riga aka suma wasannin mako na hudu inda AS Garde National de Niger ASGNN ta waji AS Tawa 1-0 a babban birnin mai. Renaissance Fair mai tawa Jangwarzo Football Club ta Maraki 1-0. A teburin Super League ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger ta bana bayan makonni uku da wasa biyu na mako na hudu. Ta 1-1 ita ce AS Fan ta sojoji da maki 9. Ta biyu ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 7. Yannan Irana ta Arleti Jihar Agadez ita ce ta uku da maki 7. A can kasan teburin na bana na kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger din ta 15 ita ce a Kokana ba ta da maki ko daya. Ta 16 ita ce Espoir Football Club ta Zandar ba ta da maki ko guda, yayin da ta 17 ita ce Jangwarzo Football Club ta Maradi ita ma ba ta da maki ko daya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, Isra'ila ta ce sojojinta sun danna cikin tsakiyar birnin Khan Yunis a yau din nan Talata bayan wani kazamun fada da mayakan Hamas a daidai lokacin da kungiyoyin agaji na kasa da kasa ke bayyana damuwa cewa farar hula ba su da wurin fakewa daga wannan yakin. Jami'an gwamnatin Pakistan sun faɗi yau Talata cewa Amurka ba ta adawa da shirin gwamnatin Pakistan na ta sakiyar 'yan asalin Afghanistan waɗanda ke zama a ƙasar ta Pakistan ba tare da izini ba, illa kawai ta buƙaci a ɗan sassauta ne a wannan lokaci na sanyi. Fatattakar baƙin haure da ake yi ciki har da 'yan Afghanistan wajen miliyan 2 na cikin abin da aka tattauna a wata ganawa da wata tawagar Amurka da ke ziyara ƙarƙashin jagorancin Julieta Walz Moyes, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ofishin harkokin ƙididdiga 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin a yi bincike kan musabbabin harin jirgin sama mara matuƙin nan wanda aka kai a ƙarshen mako har yi sanadin mutuwar mutane 85. wannan mummunan harin ya auku ne a ƙauyen Tudunburi dake jihar Kaduna ta arewacin ƙasar a ranar Lahadi yayin bikin Maulidi. Haka zalika gwamnatin mutane na ƙauyen sun ji raunuka. Ofishin fadar shugaba Tinubu ya fitar da wani bayani inda yake bayyana alhininsa.
Kamar sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu wadda ta hada shirin, da ma injiniyan mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.